Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Nasiru Adamu Elikaya. A jiya Juma'a, kasar Rasha ta tabbatar da fara tura man fetur kasar Pakistan da karbar kudin Sin a wajen biya. Tana mai bayanin cewa kasar ta kudancin Asiya bata samu wani ragin biya na musamman ba. Prime Minister Pakistan Shahbaz Sharif ya sanar da cewa ranar Ladin da ta gabata jirgin dakon mai na farko daga Rasha ya iso inda ya sauke mai a tashar birnin Karachi na kudancin kasar. Sharif ya shelanta cewa zuwan jirgin mafarin sabuwar hulɗa ce tsakanin Islamabad da Moscow. Daga bisani, ministan sa na fetur ya bayyana cewa Pakistan ta biya a waladar fetur din da kudin Sin, wato yuan. Ministan makamashi na Rasha Nikolai Shulginov ya ce ba a rage Pakistan farashin man fetur din ba. Jagoran shiya yankin kasar Haiti ya ce tallafin jin kai zuwa Haiti na bukatar a duba tasirin gungun wasu yan bindiga masu makamai da ke jan akalar wasu sassan kasar. Ya bayyana hakan ne gabanin tattauna da kungiyar tarayyar Turai a watan gobe. Duk wanda ke son kai kayan jin kai Haiti, to sai ya samu fahimta da gungun Ralph Gonzales, wanda shine Prime Minister St. Vincent de Grenadines, wanda har ila yau shine shugaban al'ummar Amurka ta Kudu da kuma Caribbean, ya bayyana haka a zantawa. Amma dai bai bada bayanin yanda za a daidaita da gungun ba. Gonzales zai tafi birnin Brussels don taro a madadin yankin NASA da kuma kungiyar tarayyar Turai tsakanin ranar 17 da 18 ga watan gobe don gano bakin zaren fitinar a kasar ta Haiti, inda kamar yadda Majalisar Dinkin Duniya ta bayyana, gungun mai karfi ya raba fiye da mutum 160,000 da muhallansu. Masu kare haƙƙin jama'a na yankin na daga waɗanda suka arce, inda ƙungiyoyin duniya kamar ƙungiyar likitoci ta lafiya don kowa ta ce ba ta da tabbacin kare lafiyar jami'anta da kuma waɗanda ake wa jinya. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce zai cimma buɗaɗɗe kuma ƙaƙƙarfan tsarin sadarwa tsakanin Amurka da Sin a ziyarar da yake a ƙarshen makon nan. A ziyarar aikin da aka ɗage a watan Fabrairu don zargin wani balan-balan ɗin leƙen asirin ƙasar Sin da ya shawagi a samaniyar Amurka. Jinkaɗan gabanin kamane Sin a jiya Juma'a, Blinken ya shaida wa taron manema labaru cewa jami'an Amurka za su yi maganar gaskiya ƙeƙe da Sin kan lamura da dama. Da yake magana a gefen ministan wajen kasar Singapore Vivian Balakrishnan da ya kawo ziyara, Blinken ya ce Amurka za ta tabbatar gasar da ke tsakaninsu da Sin ba za ta juye zuwa fito na fito ba. Ba a da ƙwarin gwiwa sosai cewa ziyarar za ta kawo ƙarshen tsamar da ke tsakanin ƙasashen biyu. A jiya Juma'a, kakakin ma'aikatar wajen Sin Wang Wenbian ya ce Amurka na ɗaukar Sin a matsayin kishiyarta ta farko da kuma abokiyar ƙalubale mai ƙwari, wanda ya ce hakan babban rashin fassara abin yadda yake ne. Ya ce gasar da ke tsakanin Amurka da Sin na rashin sani ya kamata ne da cin zali, kuma zai tura ƙasashen biyu ne fito na fito da kuma raba kan duniya. Babban jami'in diflomasiyyar Saudiya zai ziyarci Tehran, mataki na baya-bayan nan na maido da hulɗar diflomasiyyar tsakanin ƙasashen yankin gabas ta tsakiya, a cewar wata sanarwa da Iran ta fitar a jiya Juma'a. Sanarwar ta ce ministan harkokin wajen Saudiya Yarim Faisal bin Farhan zai gana da takwaransa na Iran Hussein Amir Abdullahian a yau Asabar. Ana kuma sa ran Yarim Faisal zai buɗe ofishin jakadancin ƙasar a Tehran a hukumance. Ƙasashen biyu sun ci gaba da gudanar da ayyukansu na diflomasiyya a wannan ƙasa cikin 'yan makonnin nan. Ziyarar ministan harkokin wajen Iran na zuwa ne bayan ziyarar da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya kai ƙasar Saudiya a farkon watan Yuni. A watan Maris ne Iran da Saudiya suka amince da sake kulla hulɗar diflomasiyya tare da buɗe ofisoshin jakadanci bayan shafe shekaru 7 ana takun saƙa. Wata babbar nasara ce ta diflomasiyya da ƙasar Sin ta yi shawarwari da rage damar ci gaba da rikici tsakanin Riyadh da Tehran na kai tsaye da kuma a cikin tashe-tashen hankula a yankin. An zargi Iran da kai wasu hare-hare a cikin 'yan shekarun nan bayan ficewar Amurka daga yarjejeniyar nukiliyar da ta kulla da manyan kasashen duniya a 2018.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Ya huce, sanda ni ke kawo rabon wani yamuwa, ku sa'o mi kya-kya ta ni nishadi, sada zumi masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya lokacin ma an tashi lafiya
lafiya galau alheri ya wure naku
lafiya limi ya naku wajen ya uwoku
unguwan mu lafiya
limi ya
New York ba New York wani a yi ila unguwan mu
ya uwoku
unguwan mu lafiya galau wallahi
to baba ni ma bari mu bude da zama ce ka ba mu labari amma ni zan bude ne da taya ka murna yanzu ga garin turawa za daga gilashi ba ana cetar da shi ana ina taya ka murna abun alheri da ya same ka da bazan fada ba sai wanda ya zo
Allah sarki to Allah kara bana
gani shi ma yazo yazo gani
to Allah kara bana
Amin Allah sa mu gama da duniyar nan lafiya Allah ya ba
amin summa amin
tabbatar da alheri
amin summa amin
Allah ya kara buki
amin summa amin amin summa
yawa to mutum da murna muke bari kuma mu taya wakilin mu abokin aiki Haruna Bamma Bako wanda shi kuma ya aure da diyamu auren nan an yi shirin uku a zabar din farko ga wannan watan da
aka
samu tangarda yawa tangaddari
na'ura haka
yawa ba mu samu amma aka ce gaisuwa bata tsufa ko
haka ne bata lalacewa
kuma musamman ma ga ma'aurata waɗanda fata alheri har su bar wannan duniya ana musu wannan fata alheri
barka
bata yawa to muna taya shi Haruna Mamman bako da duk ɗan uwa da abokan arziki murnan auren ƴaƴansu ne Esta Nana Sharifa Haruna Mamman da angwanta Malam Umaru Bashir Umaru jami'in kamfanin gidan wuta da ake cewa Nijelek. Allah ya sa Nijelek din haka take a
bakin
nan kwanne. To Allah ya ba da zaman lafiya
da
barkar zaman tare.
Amin sama.
Akwai kuma yau kamar yadda muka yau ma rana ce ta auren raki baba sai inda mutun ya zaba.
Gaskiya.
Aje Ghana, aje Nigeria, aje
Niger,
yau rana ta auren raki ce. To bari mu mika wannan gaisuwar fata alheri da taya murna ga iyalan Alhaji Bashir Abubakar da na Alhaji Tahir Mahmud sarkin ruwan zazza waɗanda za a ɗaura auren ƴaƴansu tukur Tahir Mahmud da Nabila Bashir Abubakar za a kuma yi wannan auren ne ranar 13 ga wannan wata na Yuni da ƙarfe 11:30 na safe a Abubakar Sadiq masallacin Abubakar Sadiq kenan da ke lamba 3 ga Ladima Street Dogarawa New Extension Sabon Gari Zaria. Sai kuma wannan gaisuwar fata alheri da taya murna ga Mr. and Mrs. Ilya Obadiah waɗanda za a yi auren ƴaƴansu Jummai Obadiah da Adewale Akambi Idowu. Su kuma wannan auren za a yi shi ne ran 24 ga wannan wata na Yuni baba da ƙarfe 10 na safe a majami'ar Ekwa Yutan Jos. To Allah ya ba da zaman lafiya, Allah ya nuna mana wannan ranar ma dai tukun da farko.
Amin summa eh.
Kana kuma yawa Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare mutuka da baba to auren rakin da ke hannuna kenan.
Allah sarki to ni kuma ga wannan gaisuwan taya murna ne da fatan alheri zuwa ga majidadin faila na Afirka baki daya wato Alhaji Sai Muhammad a Agege da amaryarsa Hajiya Jami'a Alhaji Ibrahim Mai Kankan magajiyar bare-bare na kuma suke da wanda aka daura auren su a makon da ya gabata. To muna musu fatan alheri kuma Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare. To sai kuma wannan gaisuwan taya murna ga iyalan gidan Watara a jagorancin sarkin Wangarawan kuma sai Alhaji Ahmad Ibrahim Watara da iyalan gidan Diko a Yalo kuma sai a jagorancin Sheikh Armiyahu Idris Diko wanda za a daura auren yarsu Faiza Yusuf da angunta Ibrahim bin Ibrahim da za a daura a gobe Lahadi kenan 18 na wannan watan Yuni a fadar sarkin Wangarawa a Yalwa Kumasi da misalin karfe 10 na safe. To Allah ba da zaman lafiya da kuma zara'a daya ba. Sai kuma gaisuwan taya murna zuwa ga babanmu wato Khalifa Sheikh Yahya Al-Amin wanda Allah ya albarkace shi da cika shekaru 85 a duniya.
To fa baba.
Cikin koshin lafiya kuma.
Allah ya ba mu dan shishi.
Amin summa amin. Muna addu'a.
Allah ya kara nisan kwana.
Amin amin. Kin gama addu'ar alheri. Kin gama addu'ar baki daya. To Allah kara wa malam lafiya.
Amin.
Mu zauna lafiya da juna. Kasa daya, al'umma guda daya.
Zaman lafiya mu shi ne ci gaban kasa.
Zaman lafiya mu shine yake zama ci gaban kasa. Zaman lafiya mu shine yake zama ci gaban kasa. Zaman lafiya mu shine yake zama ci gaban kasa.
sai ya dinga walewala me zai sanya hakan ta faru sai mun zama masu yunkula ma'ana mu kula da ƴan uwanmu kar mu yarda mu tashi hankula da haɗin kai babu matsala al'umma ce kala kala maza mata ƴan ƙanana da manya kuma ga matasa
bari mu shiga gangan gaishe baba bari mu mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci gaisuwa a bari ya huce zuwa ga uwar gida madam Mary Ezekiel Isus Gudi Abundodas Bauchi sai honorable Lami Nuhu birthday da yaranta duka Abundodas sai kuma anti Agwai Baiko tare da yaranta Suleiman da matarsa Febo Baiko da ƴan uwansu duka sai kuma muna mika gaisuwa fata alheri da murnar haihuwa zuwa ga malama Roda Rabi Suleiman Auta a Jos Allah ya kara shekaru masu albarka da cikakken lafiya sai gaisuwa bari ya huce zuwa ga Hajiya Khadija Hayatu Salisu a asibitin koyarwa na ATBU garin Bauchi da mai gidanta da yaran su duka gaisuwa bari ya huce zuwa ga Haruna Abdullahi na Special School Management Board Bauchi da uwar gidansa Sa'ade da ƴan uwansu duka a garin Alhajere na jihar Yobe Allah ya sa Alhajere nan haka ne gaisuwa fata alheri zuwa ga zuriyar Marigayi Alhaji Waziri Sanusi Baban Dudu a Zaria City jihar Kaduna ina kuma mika akwai kawunmu da ya rasu na gomma shekaru 30 babanmu da ya kai babanmu da ya rasu shekaru 30 da suka shige babanmu shi ma Marigayi su biyu maza Allah aka haife su in ka ga ba tagwaye bane amma in ka ga ɗaya za ka ce ɗaya ne sai abin da ya raba su kawai shine shi babanmu da Allah ya mishi cikawa shekaru 30 da suka wuce yana ina
haka
yawa yana da ina to in aka kira aka zo aka ce sanne Iliya aka je da ansa sai ce ai ashe dan Juma ne sun yi kamar MBA sun yi kamar ba ta bace to yayi shekaru 30 da rasuwa ranar asabar din da ta yi to Allah ya albarkaci zuriya to kuma muna mika gaisuwa ga wannan zuriya da ya bari baya da ta yi haɓaka ta hayayyafa Allah ya raya wa dukkan Allah ya ƙara mana haɗin kai da zumunci da haƙurin zaman tare.
Amin. Bari mika gaisuwa a bari ya huce da kuma godiya wadda ta fito daga Alhaji Sai Muhammad Majidadin Kwaila wato sabo ango kenan da yake mika gaisuwan a bari ya huce da kuma godiya zuwa ga babban limaman kasar Ghana National Chief Imam Sheikh Usman Musa Rubutu da kuma Sheikh Abdul Wadud Harun Sise Zaimul Harkati Tijaniya a Ghana da kuma Sheikh Mu'az Abdullahi Mu'aza Agege da Malam Hassan Ali abokin ango sabon zango Accra da kuma Alhaji Isaka Nate Odawolu na farko wato Akwashonche sarkin musulmi na masarautar Sanfe a Accra da Muntari Ire sabon zango Accra da Abdulrashid Haruna Sharbutu da aka fi sani da babban mutum a unguwar Shukura Accra sai kuma naibin unguwar Shukura Malam Aliyu Abidina da Malam Aminu Mai Kankan da Malam Katibu Sirri a Kumasi da kuma Malam Shaibu Sisi a Kumasi sai kuma Malam Jargesu da Malam Ali duk a Agege da fatan sun tashi lafiya to sai kuma gaisuwa da ta fito daga Aliko Auta Kafinta Yalwa Gindin Akwati Barikin Ladi jihar Filato yake ku isar min da gaisuwa zuwa ga Nazifi Ibrahim Rugar Balan jihar Sokoto da Fatima Haddabi mai kwamfuta mai yama da Ado Salati Goma ga Annabi Jau da Hajo Matar Garba mai nama Barikin Ladi
da Adamu Yusuf Basa jihar Plateau, da Aisha Lawal Bani Hambali MK dan Sulba, da Usaini Dangote Karasuwa, da kuma Ayuba mai saida katako Barikin Ladi, da Alma mai gyaran waya Dorawan Babuje, da Malam Abu Naibin Dorawan Babuje, da kuma Usaini mai walda Dorawan Babuje, da Bashir Fela lafiyan bari bari, da kuma Jeki Lauji Kanduna, da fatan sun tashi lafiya.
Yawato baba, kamar da muke faɗa kullun, komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa. Dalili da haka, bari mu jure da wannan wasiƙa da ta fito daga hannun Haruna Muhammad Katsina, shugaban kungiyar muryar jama'a, wanda yake gaida Bello Bello da Mari da ke Radio Nigeria Kaduna, da Watila Yusuf wurin gida da ke Radio Alfijir FM Katsina, sai Dahiru Dan Kano Rafin Daɗi, daraktan shirye-shirye a gidan Radio Jihar Katsina, the Honorable Alhaji Shafi'u Madawaki Inono, sai Usman Malika mai ruwa Rose Mutuwa, da Fa'ilu Dan Ladi Mahuta, sai Isan Baba Ali Direban J5 Garejin Mando Kaduna. Da fatar an tashi lafiya. Matashi ne da matsafa, wai da matsafa,
iko Allah,
ba zan ce da matsafa ba, sai dai in ce wani matashi ne da a kuskure, wai abin da ya faru shi ne da matsafa, zan ce to bari in kyale ta da matsafa,
da matsafa da
abin da ya faru shi ne yauwa, shi wani matashi da matsafa, shi wannan matashi ya wayi gari ne zai aika kuɗi ai da ya tashi a cikin kuskure dai kawai, ka san yanzu dai da ake banki din nan a hannun kowa yake, kamar
haka dai ana banki akan waya, haka
yawa banki akan waya, duk komai zaka iya kai ne da sayarwa akan waya, komai dai akan wayanka. To shi kenan wannan matashi yana tabbatabe, sai ya tashi ya tura kuɗi a wata lamba a wani account, ya tura ma wani naira 200,000
kai
a kuskure. To kai kuma a cikin account ɗin shi duka naira 200,000 ne da biyar, to wato aka bar shi da
naira 5,000
200,000 kawai,
ko 200,000 na am, okay,
yawa cikin ya tura. To da wani tice wani yayi kuskure, sai ya rasa yadda zai yi, sai wata dabara ta zo mishi,
na'am,
sai nan da nan ya dauko wayar nan ya tura ma mai wannan account din da ya tura ma kuɗi a tako,
haka
ya ce mishi, ya rubuta mishi tako na kai ta kata kwana text ba, ya ce to da fatan kawo ni lafiya, ka duba account
din ka
za ka ga yawon tafa da ya tura mishi, sai ce da fatan ka kawo ni lafiya, ka duba account din ka za ka ga kuɗi na turo maka, domin taɓi ne in aka baka, domin ka samu ƙarfin gwiwar shiga ƙungiyar ba ta matsafa wanda ya ce wai haka zai baka damar keta hazo cikin dare, domin samun damar zagaya duniya, sai ya ce wai sai ka zagaya duniya kana more rayuwa, amma fa kafin ka shiga wannan ƙungiyar duk da wannan kuɗin da aka kafin a karɓe ka, sai ka ba da sadakar waɗansu mutane da suke da muhimmanci da kake ƙaunarsu a cikin ciki, har da babanka da babarka, ya zana dai mutane haka dai. To shi kenan, sai ce mishi amma idan ba ka buƙatar shiga ko kuma ba za ka iya cika waɗannan sharuɗa ba.
Da wajen da dubu ɗari ko.
Ina aika rawa ta an zuba kaɗan sai da kara-kara a cikin wayansu an zuba aiko miki da saƙo ba zai.
A bai zo da dubu ɗari ko.
Sai shi wancan da aka aika miki da kuɗi sai ce to. Abokina ai dama ta samu yace wai abokina ma ya ce ga account ɗinsa a tura mishi shi ma yana son shiga kungiyar ta ku
kai kai kai
shi ba zai fita ba shi yana da ba ba zai dawo da kuɗin nan ba
wato ya bi shi gajiya ke tanki
sai ce wai ni kuma ina son karamin matsayi a wannan kungiyar taku wai yace won yace ina so a karo min kudin kana kuma a kara gaya min sharuɗin da
abin da zai kara saboda ya samu wannan karamin mukabin
wannan kudi dai ba za a dawowa
ba ba a yi daidai hankuli
ba ya haka an ci banza ba ko yin kai ne wannan 200 ya za ka yi
bayan da zai yayi iya dabararsa dabara ba ta ci ba sai ya hakuri ya rubuta
kaddara ko kuma za ka kira miki ko kuma ya za a yi a warware a kudinka ya dawo maka hukuma za ka kira ko kuma ya za a yi
to yanzu in ka san hukuma ai ba za ka je da wannan dabaran ba yanzu kana zuwa da hukuma ya san to kai fa baka san ma abin da kake ciki ba
a to ai kila ma baba kila ba ya kuskure kila wannan mutumin iyayen shi ma kila ba su sun riga mu gidan
ba su rai
ba su da rai
haka
kila ba su da iyayen da ba su da abin da duk sai condition da ya ba su ya ga cewa wannan dan damfara ne shi to bare nuna mishi shi ba
shi number 1 ne shi
shi ba na da lamba wannan unguwar Baba ta ga mana bajin da da gaba da nan tafi ni da aka ci da su jafarki dai yanzu a madadin
Baba Yakubu Makeri
Alheri ce muku fata alheri da ko fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar email a sashin hausa@boanews.com da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.